بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم وعيقلي 26 قوة شوال ألف تقليه دو دا 40 دا بقوة هجرية واندكما يزو دي دي دا قومشا هدو قوة أفريلو ميلادية شكرا دوبو بيو دا 26 wannan zai zama darasinmu na farko a cikin wannan littafi mai suna Umdatul Ahkami min kalami khairil anami. A wannan masallaci Jami'u Muhammadul Amin sallallahu alaihi wasallam da ke nan unguwar Bidawa a cikin garin Azare, karamar hukumar Katagum, jihar Bauchi, Najeriya. Kamar yadda muka saba, muna karatu kafin azumi a waɗannan kwanaki talata da Laraba bayan sallar asubahi. Muna karanta littafin A'lamus Sunnah Al-Manshura li i'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansura, wanda a cikin azumi muka ci gaba da yi har zuwa goman ƙarshe da muka dakatar. To bisa tsarin karatun zai rika gudana ne ranar talata littafin Umratul Ahkam, ranar Laraba kuma littafin A'lamus Sunnah Al-Manshura da izinin Allah Maɗaukakin Sarki. Kuma kamar yadda yake a takaice, cikin minti da bai wuce 30 ba, insha Allah ta'ala karatun zai rika gudana. Wannan shine darasi na farko a wannan littafi na Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, littafi wallafar al-hafiz al-imam al-hafiz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi alayhi rahmatullah. Wannan bawan Allah da ake ce da shi Abdul Ghani al-Maqdisi, mawallafin wannan littafi, ya rayu tun a cikin karni na 6. Karni na 6 yana nufin shekara ta 500 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. An haife shi shekara 541, wanda kuma ya tashi rayuwa irin ta neman ilimi da karantaswa. Ya yi yawo garuruwa daban-daban. Asalinsa ɗan garin Jamma'il ne, shi yasa wani lokaci za a ce da kai Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Jamma'ili, mutumin garin Jamma'il, garin da yake makotaka da garin Kudus da ke yankin Palestine. Amma saboda tasirin garin Kudus, shi yasa Al-Maqdisi ya yi tasiri a sunansa, dangantawa zuwa ga Kudus. To ya rayu a wannan yanki, ya kuma tafi ya shiga garuruwa na ilimi irin Misra da kuma Dimashq da ke ƙasar Siriya a yanzu, da kuma musamman Bagadaza. Tafiyar shi Bagadaza da shi da abokinsa sa'ansa Muwaffaquddin ibn Qudamah al-Maqdisi, wanda abokinsa ne, tsaransa ne a neman karatu, a can suka gamu da Sheikh Abdul Qadir al-Jili, wanda ake cewa Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, malaminsu ne. sun samu karatu a wajensa sai dai ba da jimawa ba, ba su fi kwana 50 suna daukan karatu ba, Allah ya karɓi rayuwarsa. Amma sun ci gaba da gwagwarmaya ta neman ilimi tun daga yankin Bagadaza har zuwa Asbahan tare da kuma karantaswa. An san shi wannan bawan Allah Abdul Ghani Al-Maqdisi da tsoron Allah da kuma ibada, shi abun buga misali ne wajen ibada da kuma karantaswa. Suka ce tsarin rayuwarsa duk san da ya sallar asubahi za a ɗauki karatu har zuwa lokacin da gari zai waye, idan hantsi yayi sai kuma yayi alwalaya ta sallah, zai yi ta sallah har sai lokacin da azahar ta yi kusa, kusan lokacin da aka hana yin nafila, domin idan rana ta take tsakiya ba a nafila. To anan kuma sai ya kwanta ya kishingida ya danyi kailula, ya danyi bacci zuwa sallar azahar, ai sallar azahar kuma sai a koma darasi da karantaswa. Ba zai gushe ba a wannan yanayi har magariba, ba abin da zai daga shi sai sallar la'asar. Idan magariba ta yi za a yi sallar magariba yadda aka saba, idan ya yi azumi suka ce sai ya shagala da shan ruwa, idan kuma bai yi azumi ba a wannan rana to sai kuma ya yi ta sallah bayan sallar magariba har zuwa isha. Idan aka yi sallar isha sai ya kwanta ya bacci zuwa dare ya raba biyu ko ya dan dara, daga nan in ya tashi sai kuma ya shiga sallah. Suka ce ya saba shi duk sanda yake sallah, gashi da yawan sallah amma kuma da yawan alwala, duk sanda yake sallah to wuya ne idar zai sake zai je alwala. Suka ce a sallar shi ta dare, daga tsakiyar dare zuwa alfijir zai maka alwala sau 7 zuwa sau 8, saboda yace ya fi jin dadin yana yin sallah gabansa suna jike har zuwa sallar asubahi kamar yadda aka saba yin asuba, sai kuma ya sake maimaita rayuwarsa irin ta jiya. Da haka ya rayu, an san shi da tsayuwa akan ibada da tsoron Allah, an san shi da tsantseni da kawaici, an san shi da umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga mummunan aiki, da kuma kafewa akan sai an yi daidai ba tare da tsoron komai ko tsoron kowa ba sai Allah madaukakin sarki mahaliccinsa. Sannan ya rayu cikin mutunci da aminci da kuma mutunta kansa har zuwa lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 600 bayan hijira, a yana kan shekara 59 idan ka lissafa haihuwarsa 541, kuma ya rayu zuwa shekara ta 600 yana kan shekara ta 59 kenan a duniya duk ya kare rayuwarsa a cikin watan Rabiul Awwal 23 ga wata. Allah ya kare rayuwarsa, Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya ji kansa da rahama. To shine mawallafin wannan littafi Umratul Ahkami, littafin da ya kunshi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka keɓanci hukunce-hukunce, hadisan da suka keɓanci hukunce-hukunce. Hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama sun taɓa fage da yawa na rayuwa, rayuwar ibada da rayuwar mu'amala, dukkan abin da musulmi ke bukata na tsabtace rayuwarsa ta duniya da kuma samun kyakkyawan dacewa a lahira, babu abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi magana akai ba. Abdullahi dan Mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar mu babu wani abu da yake bukatar a bada ilimi a kansa face ya ba mu ilimi a kansa hasu guno don yin bayan gida sai da ya karantar da mu yadda ake yi. To amma malamai daga baya sai suka wawware zantukan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ayyukansa da ake cewa hadisansa, mun dama hadisi ya hada magana ne da aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ma da aikin sahabinsa ko sahabbansa wanda suka yi akan idonsa ko a kunnansa ko a lokacin rayuwarsa labari ya same shi kuma bai musu inkari ba bai hana su ba to wannan ma tamkar kenan yayi su tamfi ne ya jaza wannan aiki saboda annabi alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki bai bashi ikon ya gabarna ya bari ba bai bashi ikon ya jibarna ya bari ba bai bashi ikon ya san ana barna kuma ya shiru ba don haka in dai an aikata abu ya gani ko kuma aka yi yaji ko kuma yake da labarin an yi kuma ya shiru bai ce komai ba to wannan ma yana shiga cikin karantarwarsa yana shiga cikin shari'arsa ana riko da shi a matsayin sako daga gare shi sallallahu alaihi wa sallama wasu malamin suka ce kai zai yi wahala ma ba zai ma yiwu ba a ce ana aikata barna a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sahabbansa ne suke yi suke aikata abin da kuskure ne ko barna ne Allah baya so ba tare da Allah ya sanar da shi don a ankarar da su a gyara musu ba don haka shi yasa aka samu aminci cewa idan sahabbai sun aikata abu a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to matakar bai hana ba to wannan abun yana shiga cikin ma'anar hadisi shi yasa hadisi ya kunshi abubuwa guda uku zantukansa da ayyukansa da kuma zantuka da ayyukan sahabbansa wanda bai hana ba bai kuma yi gyara a kai ba to malamai su kuma a kokarinsu na ƙara tantance wannan addini da kuma kyautata tsarinsa sai suka bibiyi waɗannan hadisai hadisan da suke da alaƙa da hukunce-hukunce sai a ware su a yi littafi ko taƙaitacce ko kuma mai faɗi hadisan da suke da alaƙa da ladubba sai a ware su a yi littafi taƙaitacce ko mai faɗi hadisan da suke da alaƙa da ibada a ware su ko a yi littafi taƙaitacce ko mai faɗi da kuma waɗanda suka littattafa zuriyar zallan na hadisai suka yi musu babubbuka babubbukan nan sawa'un babi ne na ibada ko babi ne na mu'amala ko kuma babi ne na ladubba ko babi na tafsiri ko babi na imani ko babi na abin da ya shafi sira da tarihi haka dai zaka samu cewa wasu littattafan akan haka aka tsara su don haka ya danganta da yadda malamai suka kalli hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama suka ajiye musu gurbin da ya dace da su da ire-iren kowane hadisi da ya dace da wannan gurbi shi wannan littafi Umdatul Ahkam littafi ne wanda yake na hadisai ne amma yana da alaka da hukunce-hukunce hukunce-hukuncen nan ya kama daga magana akan tsarki magana akan sallah akan azumi akan zakka akan hajji akan auratayya da saki da sauran mu'amala na saye da sayarwa da jihadi da sauran su ake ce hukunce-hukunce wasu littattafan zaka ga na hukunce-hukuncen ne amma ambaton hukuncin ake ba hadisi ba in ka dauki littafin risala ta Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani matanin risala na mazhabar Malikiya na ambace shi don shine yafi shahara mu ana to zaka ga yayi magana akan tsarki yayi magana akan sallah yayi magana akan azumi akan zakka akan hajji akan jihadi akan saye da sayarwa da cinikayya akan aure da saki akan rabon gado akan kaza waɗannan su ake ce hukunce-hukunce to amma me littafin ya zo da su ne wato ta fiskar bayanin hukunce-hukuncen ba ta fiskar ambaton dalilan hukunce-hukuncen ba amma irin wannan littafin Umdatul Ahkam zaka ga irin yadda karatun yake a jere a littafin risala to kamar haka zaka ganshi a jere a Umdatul Ahkam amma shi kuma hadisai ne shi kuma dalilai ne wancan hukunce-hukuncen ne wannan kuma dalilai ne kuma a irin wannan tsarin ne littafin Bulughul Maram min Adillatul Ahkam na Al-Hafidh Al-Allama Ahmad ibn Muhammad Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmatullah shi ma akan irin wannan tsarin ya gina littafin sa Bulughul Maram akan irin wannan tsarin an yi littafa da dama an musu sharhi da dama amma akan tsari irin na ladubba da tarbiya shi kuma ladubba da tarbiya alakar bawa da ubangijinsa alakar bawa da abokan rayuwarsa hakkokin iyayensa hakkokin makota hakkokin baki abinda akai umarni a aikata don inganta alaka da Allah ko inganta mu'amala da abinda aka hana a aikata don kada a bata ran wani kar a shiga haƙƙin wanda ba mai haƙƙi ba bai ji ba bai gani ba ladubba da mutum zai zama mutumin kirki zababbe zai iya rayuwa a ko ina ya zama abin sha'awa ko cikin musulmi ko cikin wanda ba musulmi ba ladubba da tarbiya shi kuma sai ka nemi irin littafin Riyadus Salihin Riyadus Salihin min kalami Sayyidul Mursalin shi kuma na Asy-Syaikhul Allama Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Imam an-Nawawi alayhi rahmatullah littafi ne wato a bangaren sa baka ga irin sa ba duk wanda ya karanta Riyadus Salihin har ya iya jurewa ya san hadisan dake Riyadus Salihin to dukkan abin da ake bukata don a zama mutumin kirki ya same shi ya rage koyi aiki da shi koyi watsi da shi to haka nan malamai suka yi ta wannan kokarin don ganin cewa wato mun zama mutanen kirki mun zama karbabbu a wajen Allah subhanahu wataala to amma wannan littafin dake gaban mu Umdatul Ahkami yana da bambanci da Bulughul Marami ta wata fiska Umdatul Ahkam da Bulughul Maram duka sun yi tarayya hadisai ne na hukunce hukunce to amma zaka iya cewa Bulughul Marami yafi Umdatul Ahkami yawa kowane babi hadisan da mai Bulughul Marami ya kawo sun fi hadisan da mai Umdatul Ahkami ya kawo yawa wala Allah kuma ba zai rasa nasaba da irin nauyin da shi mai wannan littafin ya dauka wa kansa ba wanda shi mai Bulughul Maram bai dauki irin wannan nauyin ba shi mai wannan littafin da zamu karanta shi ya daukan ma kansa hadisan da zai kawo hadisi ne kadai da suke Bukhari da Muslim suke Bukhari da Muslim din ma wanda Bukhari da Muslim din suka hadu suka rawaito akwai shi a Bukhari akwai shi a Muslim ma'ana koda a ce akwai shi a Bukhari in babu shi a Muslim ba zai kawo shi ba koda a ce akwai shi a Muslim in babu shi a Bukhari ba zai kawo shi ba sai wanda suka yi ittifaki sai muttafaqun alaihi in an ce muttafaqun alaihi shine hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito to sai muttafaqun alaihi zai kawo duk da cewa masharhanta sun dan ci gyaran sa waɗansu guraren ya dan kawo abin da babu yawa wanda ba su yi tarayya wajen rawaitowa ba musamman abin da Muslim ne rawaito Bukhari bai rawaito ba musamman a riwayoyi amma dai duk da haka shi kokarin sa ba zai kawo hadisi ba sai na Bukhari da ainihin wato da Muslim yayin da shi kuma mai Bulughul Maram Ibn Hajar bai dauka wa kansa wannan aikin ba shi yana kawo hadisi ne da duk ya dace a ƙarƙashin wannan babi da yake magana a kansa har ma yakan kawo hadisin da yake da dan kura wasu ma suna ganin bai inganta ba wasu kuma suna ganin ya inganta shi da kansa wani lokacin ya tsargu ya ishara ya ce hadisi ne mai illa to Ibn Hajar ya bambanta da Al-Hafiz Abdul Ghani akan wannan tsari kuma irin tsarin Ibn Hajar shine irin tsarin da Ibn Abdul Hadi ya dauka a cikin littafin sa Al-Muharrar fil Hadith shi ma littafi ne na hadisai na hukunce hukunce kamar Bulughul Marami sai dai suna da dan bambance bambance su ma irin nasu amma shi ma ba irin wannan littafin ba Umdatul Ahkam da ya takaita akan Bukhari da Muslim kuma mun zaɓi mu karanta wannan littafin umdatul ahkami saboda takaituwarsa da kuma yadda me shi yayi kokarin ya zama daga Bukhari da Muslim. Wato a matsayinka na mai farko-farkon karatu, kar a fara maka da rikicin hadisi ya inganta ko bai inganta ba. A fara maka da hadisin da ba bukatar in an gama shi a ce maka ya inganta. Duk hadisin da za a karanta muttafaqun alaihi ne, don haka ka an hutasar da kai wannan bangaren. Baka bukatar in an gama hadisi a ce maka to wannan hadisin wani ya inganta shi, amma malam wani da malam wani ya ce bai inganta ba saboda wani rawi a cikinsa da ake ce masa kaza kaza, ana tuhumarsa da ƙarya ko ana tuhumar kaifin haddarsa ko kuma ya rude a ƙarshen rayuwarsa ko kuma kaza ko kuma kaza, a dame ka da wannan ba lalle ma ka fahimta ba. To dukkan huta in an ce muttafaqun alaihi to an wuce wajen, an gama da kai a wannan bangaren. To kaga kenan mu masu farko-farkon karatu muna da bukatuwar irin wannan. Kawai abinda muke bukata mai annabi yace sallallahu alaihi wasallam, abinda muke bukata mai annabi ya aikata sallallahu alaihi wasallam, kawai me ake bukata mu gane a hadisin shikenan, ba rigimar ya inganta ko bai inganta ba. To shi yasa muka dauko da wannan littafin insha Allah ta'ala, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shiga cikin lamarinmu, ya kawo mana al'amarin da sauki, ya ba mu ikon yi irin yadda muka fara cikin koshin lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon saukewa cikin koshin lafiya da aminci. Za mu karanta daga farkon yadda malam ya fara da godiyar Allah madaukakin sarki, domin anan ne har ya yi bayanin dalilin rubuta littafin ma, kuma anan ne har ya yi takaitaccen bayani akan yadda tsarin littafin nasa yake. Gashi a takaice ba yawa da malam ya ce alhamdulillahi almalikil jabbari alwahidil qahhari wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yake cewa alhamdulillahi almalikil jabbar, godiya ta tabbata ga Allah wannan wanda yake mamallaki mai girma, alwahidil qahhar guda daya wanda yafi karfin komai yafi karfin kowa, wato mai galaba da rinjaye. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, ina shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah, wahdahu la sharika lahu, shi kadai yake bashi da abokin tarayya, rabbus samawati wal ard, shine ubangijin sammai da kasai, wa ma bainahuma, ubangijin abin da ke tsakanin sammai da kasai, al-azizul ghaffar, mabuwayi mai yawan gafara. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, yace kuma ina shaidawa annabi Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzonsa ne, al-mustafa al-mukhtar, kuma zababban Allah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar, wato tsira Allah ta tabbata gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa al-akhyar waɗanda suke zababbu. Malam yace amma ba'du, bayan haka, wato wannan muqaddima da malam yayi bisa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, haka ne dukkan wani wanda zai fara al'amari mai muhimmanci yake yi. Idan za ka fara al'amari mai muhimmanci, ko karantaswa ko jawabi ko wa'azi ko fadakarwa ko daurin aure ko meeting ko wata magana mai muhimmanci da za ka gabatar a cikin jama'a tare da mutane, sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine farawa ake da godiyar Allah, alhamdulillahi, wannan da shi ake farawa cikin hamdala, kuma sai a ƙara da yiwa Allah yabo da kirari. Shi yasa za ku ga anan malam yace alhamdulillahi malikil jabbar, godiya ta tabbata ga Allah basarake masarauci wanda yake mafi ɗaukaka, shi kadai wanda yake mai rinjaye, ina shaidawa. An gane ko? Kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya saba innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, haka ne duk wanda zai fara magana mai muhimmanci ya fara godiyar Allah da yabon Allah, wannan ita ce sunna. ba ce ake salatin annabi goma goma za a fara magana ba, ba haka ake ba. Annabi alaihi salatu wassalam in zai fara magana, haka khalifofinsa, haka sahabbansa, haka malamai, duk littafin da ka bude zaka karanta in dai na musulunci ne, to gani zaka mai littafin ya fara cewa alhamdulillahi, ba mai littafin zaka ga ya rubuta sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam 10 marrat, ba haka zaka ga ya rubuta ba, ku yi salati goma goma, ba haka ake fara da shi ba. To ko salati uku uku ko bakwai bakwai ko goma goma, ba da shi ake farawa ba. To amma wata al'ada ce muka gada, al'ada ce aka gaje ta, wacce ba ilimi ne ya zo da ita ba. Duk sanda za a yi ɗaurin aure, ko duk sanda za a yi raɗin suna, ko duk sanda za a yi wa'azi, ko duk sanda za a yi mitin, ko za a yi wani taro, ce to a buɗe da addu'a. To sallu ala nabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da haka yake buɗewa ba. Kawai wanda zai fara gabatar da jawabi shine zai fara buɗewa da godewa Allah. Shi ake farawa. A cikin godiyar Allah ne kuma idan an gode wa Allah an masa kirari, to sai kuma a yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda kuka gani yanzu malam ya yi ana. Da ya tabbatar da godiya wa Allah, ya yabe shi da kadaitaka da girma, ya yabe shi da rinjaye da galaba, sannan ya tabbatar da shedawa Allah ɗaya ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne, sannan kuma sai ya yi masa salati. To haka ne yake, kun ga duk abin da ake bukata ya fito. To idan mutum yayi haka, to ya zo da abin da yake shine sunna. Na baka assignment ka je kai ta bude littattafan musulunci, kai ta budewa littattafan musulunci, ko na hadisi, ko na fiqh, ko na komai ne ne, ina musulunci ne, farkon abin da aka fara da shi shine wannan, shine godewa Allah madaukakin sarki. Ka iya samu cewa ita hamdalar ba iri ɗaya bace ba, amma dai alhamdulillahi ko innal hamdulillahi da haka aka fara, shi kirarin ne yake bambanta, tunda shi Allah ya cancanci kirari mabambanta, da haka kowa da irin kirarin da zai masa. Ka iya samun iri ɗaya da na wani, ka iya samun waɗansu sun bambanta wajen yi wa Allah kirari, amma dai abin da ake nufi kenan a gode wa Allah, a yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan ita kanta amma ba'ad din nan da muke gani, amma ba'ad daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo. In kaji mai karatu ko mai wa'azi ya ce amma ba'ad, wannan haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai gabatar da huduba ko kuma zai gabatar da karatu wa sahabbansa, sai ya ce amma ba'ad, wato bayan godiya wa Allah, bayan yabo da kirari wa Allah, bayan salati. To abinda zai biyo baya, fa inna ba'da ikhwani, malam yace wasu daga cikin yan uwana, yana nufin musulmai, wani daga cikin yan uwana masu imani, sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahadith al-ahkam, ya roke ni na dan takaita wani abu mana a dunkule na hadisan hukunce hukunce, min mattafaq alayhi al-imamani, musamman ma daga cikin hadisan da waɗannan limaman guda biyu suka yi ittifaqi akai, Bukhari da Muslim sune imamani, akan ce da su imamani, akan ce da su shaykhani, daga cikin hadisan da waɗannan manya-manyan maluma gawurtattu suka yi ittifaqi akai, ma'ana suka haɗu akai, kowa ya rawaito. Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Bukhari, wannan shine Imam al-Bukhari kenan, al-kunyasa Abu Abdullahi, sunansa Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Barjizba al-Bukhari al-Ju'fi, wa Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi, shi ko Muslim haka shi sunansa yake, Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi. Kun ga shi Bukhari ba sunan nasa bane Bukhari, nasabarsa ce Bukhari, domin mutumin Bukhara ne, Bukhara gari ne. Muhammad ibn Isma'il shine sunansa, al-Bukhari nasabarsa ce zuwa garin su, amma shi kuma Muslim sunan ne haka, Muslim ibn al-Hajjaj, an gane ko? Al-Qushayri an-Naysaburi, shi kuma mutumin Naysabur. fa ajabtuhu ila su'alihi raja'a al-manfa'ati bihi. Malam yace sai na amsa masa da wannan bukata da yazo mun da ita, ina mai fatar amfana da wannan abin da zan yi na rubutu. Wa as'alullaha an yanfa'ana bihi, ina roƙon Allah ya amfanar da mu wanda wannan rubutu, wa man katabahu ya amfanar da wanda ya rubuta, aw sami'ahu ko ya ji ana karantawa, aw qara'ahu ko ya karanta, aw hafizahu ko ya haddace, aw nazara fihi ko kuma ya bude ma ya leka wani abu a cikin sa. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim, kuma Allah ya sanya wannan aiki mun yi shi ne domin neman yaddarsa, mana don fiskarsa mai alfarma, wato neman yaddarsa. Mujiban lilfauzi ladaihi, ya zama wannan aiki zai wajabta mana samun rabo da tsira a wajensa, fi jannatin na'im, a cikin aljannatai waɗanda suke na ni'ima. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil, domin shi Allah shi ne ma'ishinmu kuma madalla da wakili Allah. To wannan shi ne farkon ainihin wato buɗe wannan littafi, kuma saboda ƙarewar lokaci za mu taƙaita, sai Allah ta'ala ya kai mu sati sai mu tashi a hadisi na farko. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tara mu cikin ladan abu da muka yi daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakurai, ya datar da mu da alkhairai. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.